بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacin talata, wanda shine yammacin tara ga watan Rabi'ul Akhir, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 24 ga watan Nuwamba shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na hudu kenan insha Allah cikin jerin darussa da muke daga littafin Ishratun Nisa na al-Imamu Al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali, wanda aka san da suna al-Imamu An-Nasa'i, mai littafin As-Sunan, wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ubangiji ya gafarta mishi. Zamu tashi inda malam yace babu hubbir rajuli ba'da nisa'ihi akthara min ba'd. Babun da ke bayani akan mutum ya kaunaci wata matarsa fiye da wata babu, dama lafazi ne wanda ya ba daukar ma'anar guda daya ko sama da daya. Idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu, sai zama Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da kaunar wata a ciki fiye da wata din. To ya hukuncin haka yake, kuma haka ta bayyana yaya ne? Al-Imamu An-Nasa'i yake cewa akhbarana Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت. الإمام النسائي كون إسنادي وانا أبو النسوني من إشارة أبايا شيني داكو قينا ساما حديثا لمبو بإيريبيو أكو ينمبا وتكي مثالي مبونا شيني لمبا تشيدا سنوكم سي أغس آرة ساموش وتلمبا تدبان لمبا تدبوبا كي دريشيدا 61 a nuska ta ni dai. To wannan lamba ta 6, wato lamba ta 6 a wannan littafin. Wannan lamba mai yawa kuma lamba hadisin kenan a cikin As-Sunan Al-Kubra. Domin duka wannan littafin yana cikin As-Sunan Al-Kubra ta Imam An-Nasa'i. To wannan isnadi daga malam Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, jikan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Abdurrahman dan Auf, sunan shi Ubaydullah, baban shi Sa'd, kakan shi Ibrahim, baban kakan shi Sa'd, kakan baban shi Ibrahim, sannan kakan baban kakan shi shine Abdurrahman ibn Auf, babban sahabban nan. Na fata mun gane shi. Wannan malami ya rushe ka ta 226 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana da hadisi a cikin Bukhari da sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi da kuma nan Nasa'i da muka gani. Yana riwaya shi kuma anan yace haddathana ammi, baffana, dan uwan mahaifina. To sai mu kalla, baban shi shine Sa'd ibn Ibrahim, dan uwan baban shi shine Yaqub ibn Ibrahim, wanda ya rasu shekara 208 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita. Yaqub ibn Ibrahim shi ma jika ne kenan ga wancan babban malami cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, attajiri kuma. Shi kuma yace haddathana abi, shi Yaqub dan Ibrahim, shi kuma yana riwaya daga baban shi Ibrahimu dan Sa'd kenan. Ibrahimu dan Sa'd dan Ibrahimu dan Abdurrahman shine baban nashi. Ibrahim dan Sa'd dan Ibrahim, wanda shi kuma ya rasu shekara 130 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ma daga cikin rijalul jama'a. Shi kuma yace an Salih ibn Kaysan kenan al-Madini, Salih ibn Kaysan al-Madini. Wannan hadisi yana nan a cikin littafin al-Imam Muslim da Abu Dawud da sarwaito shi, haka al-Imam Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir, haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadin sa duk sarwaito wannan hadisi. To Salih ibn Kaysan, mu kalla da kyau mu kiyaye, shine ke riwaya daga Ibn Shihab Az-Zuhri kenan. To wannan isnadin zai mana magana akan shi, akwai masu riwaya shi guda uku, Salih ibn Kaysan da Shu'aib ibn Abi Hamza da kuma Yunus ibn Yazid, wanda ita ce riwaya cikin Sahihu Muslim. To su ukun nan dukkanin su ruwaito shi. Za ku mu ji riwaya daban ta Ma'mar ibn Rashid As-San'ani, wanda shi kuma ya ruwaito ya saba musu, na sai zai ishara zuwa ga wannan sabanin wanda ya yi shuzuzi daga barinsu. To mu rike Salih ibn Kaysan, riwayar shi daga ibn Shahabin ta hannun wane? Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, ya daga cikin al-Ashraful Ajwat, sharifi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ya shahara da kyauta, yana da hadisi a cikin Bukhari da As-Sunan al-Arba'a. Shike riwaya daga Aisha a dukkan riwayoyin guda uku ta wajen Salih ibn Kaysan da Shu'aib ibn Abi Hamza da kuma Yunus ibn Yazid, duka dukkanin sun ruwaito daga Ibn Shihab, daga wannan malami cikin tabi'ai shine wani Muhammad dan Abdurrahman dan Harith dan Hisham. Yace Aisha ta ce radiyallahu anha, sayyidatuna Aisha Allah ubangiji ya kara mata yadda, Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq kamar yadda aka sani amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ce matashi ta uku daga cikin matan da ya aura bayan Khadija da ta rasu, ya auri Sauda ba da jima ba, kuma ya auri ainihin Aisha. An kawo mishi tayi aka ce ya Rasulullah, wata daga cikin gwaggwanin shi take ce mishi matakka ta rasu, me zai hana ka yi aure? Yace to wa kike bani shawara? Sai ta ce mishi budurwa kake so koko bazawara? Yace duk a cikin biyun wanne kike da shi? Tace ina da budurwa da zan baka shawara akan ta, ina da bazawara ma da zan baka shawara. Tace ga Sauda, ga kuma yar gidan abokinka Aisha, ki take bari zan yi shawara, zan yi tunani. To shine duk in ya kwanta bacci kamar yadda ya bada labari yake gaya mata, yake cewa uritu ki fil manami, an nuna mini ke a cikin bacci an lullube yake da irin gelannan na amarya ko? Yace faza abtu akshifu anki, sai naje zan bude idan. Sai aka ce min a kar ka bude, amma dai amaryar ka ce. A wani farkin kuma da aka ce aka bude mai ya ganta, Jibril ya ce mishi hadihi imra'atuka fi dunya wal akhirah, wannan da kake gani matakka ce a duniya da lahira, shi za ku dan shi a yosota ko ya kita shi a asara. Annabi ne Allah ne ya aiko malaika ya ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hadihi imra'atuka fi dunya wal akhirah. To ko wani ya kita ko ya so ta, ba shi ya jiyo ba, ba shi yake shan wahalar banza kawai a cikin tunanin shi, domin kiyayya tana da wani matsala. Duk sanda kake kin mutum da ka gan shi sai ka ji takaici a ranka, da an kira sunan shi sai ka ji haushi, da ka ji Allah ya ba shi ta falala sai ka ƙara jin damuwa, sai kake takura halama shi bai san kana yi ba. Ka fike bakan ka wahala, duk wanda yake yin kiyayya da wani yake jin haushin wani, psychologically shi ke cutar da kanshi, kuma Allah ba zai fasa ba wancan abin da ya niyyar ba shi na numfashi da arziki da rayuwa da ɗaukaka, Allah ba zai fasa ba shi dan kana jin haushi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi haka da shi, sai ya je ya samu Sayyidina Abubakar ya ce ina son yarka. Farko Abubakar yake cewa ya Rasulullah inna habnatuka, ai kai ma yarka ce, bai kace kana son ta? Sai ce a hiya halalun li, ta halatta gare ni, ta halatta mutu a wurin mata abokin shi, ƙara zumunci ne ma. Kada ke kike ce ya za a yi abokinka kuna so tare, kuna zuwa taɗi guri na, yanzu kuma kina son yata, wannan rashin kunya ha ina? A hajiya ba komai a ciki. Daga nan kuma kin ga yadda sai dinga ce miki gwaggo ko inna ko maman karima, bari dinga faran sunanki ba kuma. Inda yana zuwa gidan ya zauna ya ce ki kawo abinci, ya dan zuzule ki irin mata aboki, yanzu ba zai iya wannan ba, kin girman ki ya karu. So sunna ne mai kyau mai karfi, yana hada zumunci sosai. Kuma kai ki ce a yanzu mutumin da muka taso tare da shi, eh kai yanzu baban Halima ba tare kuka zo kuke ba guna ba, sa'an ka ne zai aure, zai aure yata? Dama shi namiji yana iya cin sa'a da mata kaman dabaka hudu, kaman jil hudu, generation hudu, ma'ana yana shekara 20 ya auri mace yar shekara 18 misali, ko 20 sai shi yana da shekara 30 zai iya ƙara auren wata yar shekara 20, yana da shekara 40 zai iya ƙara auren wata yar shekara 20, ko mun gane, yana da shekara 50 zai iya ƙara auren wata yar shekara 20 har yanzu. Kin ga ya ci zamanin shi, ya ci na ƴaƴan shi, ya ci na jikoki, ya yi zare da yawa ko? Amma dai namiji na iya yin haka, ba wani abu bane gare shi, amma da wuya ka samu mace ta ci irin wannan zamanin, da wuya bai yiwuwa ga mace, haka Allah ya tsara abu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, amma bai tare da ita ba sai da aka je Madina bayan an dawo daga yakin Badar. Sai kuma Allah ya bata shiga a cikin ransa, yana kaunarta. Malamai sun yi kokarin su gano sirrin da yasa Aisha ta samu kauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ga kasancewa dai mun san kauna dabi'a ce, zaka ga abu ya burge ka tun daga kan mutane ƴan uwanka
ko wani nau'in abinci ko wani gari ko wani nau'in sutura ko wani irin tunani duk abubuwan da suke burge mu ko suke ba mu sha'awa ya dace da tunanin mu ne to bayan dacewa da tunanin sanan ta kasance mace ce kyakkyawa a cikin kawayenta da sa'o'inta da danginta ana kallon ta matsayin wata tsara saura a kyau sannan kuma mace ce mai hankali da zurfin tunani ga kananan shekaru amma kuma tana da hankali tana da zurfin tunani tana da basira ilimi da haka ta kwashi ilimi ne yawa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ya mace ce ai musulunci ba ai ya mace ta kai Aisha ilimi ba hadisai kawai ta roto hadisai guda 2220 shisa sayyidina Umar yana halifa kamar da al-imamu az-zahabi bata a cikin sirata cewa Umaru kana Umaru yuhilu ilaiha al-fatawa Umar ya mushi fatawa musamman da shafi mata sai ya ce aje gun Aisha haka masruq yake cewa yace ra'aitu mashyakatan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yas'aluna hal fara'ida naga dattawa cikin sahabban manzo Allah sai sun sa tabbayinta masaloli akan gado so tana da wannan dimbin ilimin sannan tana da tambaya yawan tambaya tace ya manzo Allah me ya faru da kaza me yi kaza tana yawan tambaya kuma tambaya mabudin ilimi to sannan ta kasance kuma ta fahimci me yake so a rayuwa mun yi mujiran nan game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son turare Aisha ba ta rabuwa da turare a tare da ita ko yaushe ɗakin ta cikin kanshi yake tana turara shi duk wannan nau'in turare ta san shi sannan kuma tana da son ta mishi abin da zai gani ya burge shi shi sa take aran gwalagwale ta ari hijabi ta gyara labulanta ta aru gwalagwale agun ƴan uwata shine wanda har ya bata a hanyar yaki din nan ko kai tana da shige da fice akan ta fahimta ta fahimci me mijinta din ne yake so su wannan sai ba ta wannan soyayya a wurin shi radiyallahu anha wa ardaha tarihin Aisha lacca ce mai zaman kanta ba wai tarihin ta muke ba muna ambato ne kawai abinda bai wuce a dinnan masana Allah ya mata fasaha wajen zance ga ta kuma duk da wannan kuma ta zama ta fi sauran matan abaragen kishi me ko ita ta samu shiga a gun miji bai kamata a ce tana da sauki ba to ba ta da sauki kuma wajen kishi radiyallahu anha zamu zo mu ji wannan insha Allah to Aisha take cewa أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنت عليه ما تم من زن الله صلى الله عليه وسلم سنأيكو عائشة سنأيكو فاطمة ير من زن الله صلى الله عليه وسلم زواجشي من زن الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه ستروتني من إذني وهو متجع مئيسي مرطي yana kishin gide tare da ni a cikin bargona a cikin kamar ta zauna akan wani tuntun ko wani abin shimfada ko menene manzo Allah sai saboda yana kishin gide kusa da ita wannan ya nuna babu laifi mutum yana kwance da matar shi a kishin gide a gado ko akan kujera wata ƴar shi ko wani dan shi shigo ya gansu babu laifi sannan kuma wannan yana nuni izuwa ga halastin idan kana da wani sako da kake so ka gaya ma wani ka kasa gaya mai sai ka nemi wani wanda yake da fuska a wurin shi sai ka aike shi suna da bayani da shi ne sai suke garin bar a samu wanda yake da fuska yake da ido to kuma Fatima ta kasance manzo Allah sai suna matakar kaunata da haka suka ba wanda ya dace su aika ya je faɗi wannan sakon kamar ita sai suka bata sakon suka ce ta je ta faɗa fa adina laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shigo fa qalat sai ta ce ya rasulullah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al'adl fi ibnati abi quhafa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muqamin shi ne bata ce ya baba na ba anan wajen saboda muqamin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da kowanne muqami to sai ta bashi wannan babban daraja na shi tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azwajaka lalle matanka arsalnani sune suka aiko ni ilaika zuwa gare ka yas'alnaka al'adla suna demanding suna neman da kai musu adalci fi ibnati abi quhafa da game da yar gidan abu quhafa al'adlu anan ko dai ya zama a tsammanin su adalci da aka ce ayi to ya shafi hatta wajen nuna soyayya da gaske ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyauta musu ba an gane ya kusanta har duk a gari ana labari kuma har duk wanda zai kawo kyauta sai ya kintaci ranar ta da zai suna tsammanin wannan yana cikin adalcin ko kuma yanzu suna neman da yi adalci a zuciyar shi su ma ya cusa soyayya su zama daidai da nashi kuma gane dan abin da suke tambaye shi ko dai suna tsammanin wannan rashin adalci ne da suke ko kuma suna tsammanin a cikin adalcin da aka umarni har da adalci a cikin kauna dan haka suka aika Fatima radiyallahu anha ta ruta gaya mishi ibratu abiku hafa da aka ce a zahiri kamar yadda wata riwaya take cikin Muslim za a ce akwai kalma da ta fadi ne ibnatu ibni abi quhafa domin abu quhafa sunan kakanta ne amma babu lafi ana iya danganta mutum ga kakansa ya halasta kamar yadda shawar zara sai sunan yake cewa kanshi ne dan Ibrahim ne ana ibnu Ibrahim eh ko yace abi Ibrahim to dan haka anan babu lafi ko dai zama kalmar ta fadi tunda an fadi ta a wata riwaya ko kuma ta fada haka ne kamar yadda suka bata wa ana faqalat takici mushi ya rasulullah inna gwazaka arsalani ilayka yasallaka al-adl fi ibnati abi quhafa wa ana sakitatun aisha take cewa ni ko ina kwance ina shiru ina jin ana kawo karata wa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bunayyatu yake addiyata alasti tuhibbina ma uhibbu shin ke baki san abinda nake so qalat fatima tace bala ai ku duk abinda kake so ina so qala sai yace da ta fa ahibbi hadi to wannan matar da ke gani ki so ta kawai yanzu Allah sai sai ba su amsa abinda suka zo nema ba ko sai ba su amsa da ya kamata da sai yace to ki je ki ga musu abinda nake yi ba laifi bane ko kuma su yi hakuri zuciyata ba za ta iya fiye da wannan ba ya ga musu magana mai dadi wa qulul nasi husna duk sai ba faɗi wannan ba sai ya bari na nuni zuwa ga akwai maganar da idan an faɗa maka kamar ɗayan ka na namiji baka bada amsa sai ka kauda kai akan sai ka faɗa abin da yafi muhimmanci fiye da wannan ko mun gane to kuma na nuni zuwa ga ke ma mata aure in kika ji wani bayani daga wata mata auren da take auren mijinki ko kuma ma daga ɗan uwan shi ko daga mahaifiyar shi aka ce sun ce kaza sun ce kaza ba kuma zaki bada amsa ba Aisha ba ta tashi ta sa kai a hannu aka ta fara cewa to shikenan ka ji so yake a raba mu da kai ni kaza 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 wallahi dama an ce ana shiga malamai dama an ce mun an shiga tsakanin mu ba ta ce komai ba wa ana sakita ko mun gane kai shiru ba ta ce komai ba shi ma manzo Allah sai islama yayi shiru akan magana dan magana ba magana ce da za a kalle ta ba to ce mata da yake so wannan da nake so malamai sun tattauna akan wannan gabar shin zai yi ka sa wani ya so wani abu kenan ko ko yana nufin dama kina santa to ki ci gaba da santa domin ce ma wani kasowa ne ya saba wa dabi'a ba a umarni kuma da abin da yake mustahil to ko kuma wannan fasara ɗin duk kenan ko dai yana nufin ki so ta dama na san kiyasa to ki ci gaba da santa ko kuma yana nufin ki so ta amma ba irin wannan ki sa santa a zuciyarta ba a zuciyarta santa a zuciyarki ba tunda dai ina santa to ki mata kara irin abinda muke yi ma masoya masoyan mu idan kina da da zai yi aure duk mata da yace yana so kike kuma kina santa haka ne idan kina da ya duk miji zata aure kike ji kina san shi idan kina da kawa duk saurayin da kike kuma kina mutunta shi muna son masoyan masoyan mu a dabi'ance ko da a cikin ranmu ba za mu iya yin wannan huda ta soyayya da su ba akwai misali yanzu mutumin da ke da miki ba amma tunda wancan kauki tana son shi duk kin hakura kina mutunta shi akwai irin kalar da matar da inda ki zaki zaba ba zaki zaba mai yarki irin wannan mijin ba kun ki zaba mai danki irin wannan matar ba amma tunda shi ya ji ya gani ke ba ki san irin wannan kabila ko irin wannan tsayin ko kiba ko irin wannan kamannin ko irin wannan shekarun nata duk ba ki so ko amma tunda danki ne ya ji ya gani ya kika iya autanki ne dole ki kuma ki so ta to me ke sa kuma lokaci amma ba ma iya wannan san don lokaci kuma zai ga da uwan miji da matar abin nan ko kuma wani ya ce yana son wata ƴa ƴan gidansu da abokan shi duk suke ko wata mace ce tana son wani miji duka ƴan uwanta su bijire mata su kisan shi me ke sa haka to wannan ma duka a cikin so din ne saboda muna bala'in san waɗannan masoyan namu ne muna ganin za su cutu ne muka ba su suka so wannan ko da fa a haƙiƙatin amri san zuciyarmu ne amma dai abinda muke hukuntawa kenan dan me za ta so wanda bai da kuɗi ko dan ma ta so wanda ba irin yaran da ba yaran mu ba ko wanda zai bar garin nan da ita ya kai ta wani gari ko wanda yake da wasu iyalan kafin ita duk ba shine irin maganganun ba to duk muna ganin in mun ba ta ci gaba da san shi ne za ta cuta to haka shi ma uwan miji tana ganin yanzu dana na yafe shi da shawala yanzu aure wannan mata ta dinga ba shi wahala wallahi sai da karfi na ya kai duka a cikin san danta ne a garin san shi haka ba shi wahala ta ba ƴaƴan ma wahala ta ba jikokin wahala duka a cikin su ne a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma Aisha umarni da ta ci gaba da san Aisha Fatima ta ci gaba da san Aisha tunda dai shi yana san ta shi kuma ta anshi wannan ta ci gaba da kaunar matar ubanta sai yake cewa sai ci gaba da ce mata fa ahibbi hadhihi fa qamat fatima hina sami'at zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta taji wannan zance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta mike ta fita farajat ila azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ita kuma gare su kuma sun san taru a wani falo ko a wani yanki na gidan ana jira a ji sako a ji sakamakon wannan meeting din ana jiranta sai ga ta dawo sai suka ce mata yaya akai farajat ila azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhunna billadhi qalat tace musu naje na ce mushi kaza 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 da kuka ce wallahi qala shi kuma kun ji amsar da yace laha fa qulna laha sai suka ce mata ma naraki agnaiti anna min shay'in mu dai mana ga wannan baki mana amfanin kome ba wallahi ba amfan da kika mana a wannan tafiya farji ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa quli lahu ki sake komawa ki je ki gaya mushi wannan yana nuni zuwa ga halin mace na naci da yin abu daya ai ta maimaita shi inda wannan da maza ne shikenan magana ta wuce amma jinga suka ce ki koma wallahi wannan abin da kike baki kome ba sai ki koma ki je ki fada ki ce mushi ga abin da muke so ba ba mu amsa ba sai take cewa ita kuma take ta ce musu mene tace wallabi ah tace fa quli lahu inna azwajaka yunashibnaka al-adla sibnati abi quhafa ki koma ki ce mushi yanzu an wuce magana yas'alna yas'alna kawai suna tambaya amma yunashidna ma'anar shi yas'alna bi sautin murtafi suna tambaya suna daga murya wato suna yin kamar yadda za a je gidan radio a faɗa abu a ce muna kira da babban murya yawa shine Hausa shine yunashidna yanshudnaka suna maka kira da babban murya al-adla cewa sai kai danci tibnati abi quhafa fa qalat fatima fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa la wallahi la ukallimuhu fiha abada ce wallahi ba zan saki magana akan wannan ba yanzu wannan ba rashin kuya ta musu kuma gane kad duk abin da kika umarci yar miji tai ce miki ko agula ta tai tace ba tai ba tace ta miki rashin kuya sai an duba wake da gaskiya a cikin matsala musamman ba karamar yarinya bace ta ma lokacin da girmanta da wayenta da hankalinta tunda baban shine duka mai gidan shine ogan gidan duka ya ce ka a saki magana su kuma sun nace bai kamata ta shiga ba sai tace wallahi ni ba zan saki zuwa in mishi wannan maganar ba to sai suka ce qalat Aisha fa arsal azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallama Zainab binta Jahsh to da Aisha da Fatima ta kasa yin su zasu yi da kansu to shikenan mun ji mun gode ki kya abinki sai aka aika Zainab binta Jahsh a cikin su sai aka zabo da ake ganin me kamar zuwa kan aika saboda ita ma kyakkyawa ce ita ma tana ji da kanta kuma tana iya tsayawa ita da Aisha su yi musayar miyau su yi magana su maiwa da junansu ita ma tana da alfarma in Aisha ta ce an ganta a mafarki ita wahayi ma aka ce a aure ta tana faɗan wannan da sauransu zaka tana da abubuwan da za ta yi magana ita ma akai to shikenan sai ta tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahiya lati kanat tusanini Aisha tace dama ita ce take yin ka fada da ni musawama shine wanda za ku dinga ciniki da shi ko kuna tattaunawa min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam dama duk cikin mata ita take mun gani take gani ita ma isasshiya ce ita ma wuyanta yayi karfi fil manzilati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana ji cewa ita ma matsayinta ya kusa kaiwa irin nawa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamam bari ki ji magana ta adalci sai tace walam aram ra'atan qattu khairan fid din min zainab amma ban san matar take da alkhairi a addinin ta ba kaman Zainab abokiyar hamayya tace fa amma ba za ta yi mata sharri ba za ta faɗa adalci ga wai ta daga cikin adalcin da ya kamata kai mutum koda kuna da hamayya da shi ka faɗa abin da yake malahu wa ma'adai tace wa atqa lillahi kuma tana jin tsoron Allah bai wa Allah ce mutum mai kirki wa asdaqa haditha kuma tana da gaskiyar zanci wa awsalar rahimi kuma tana sadar da zumunci wa azama sadaqa kuma tana da girman kyauta da sadaka wata yafa na hakan zakan kishe ta ha kin shi kuma abokin rikicin ma ba ba wanda yake ba na lafiya ba duk an da aka je zaki ba da labari na alkhairi akan ta to mutum ya kirkice kewa amma an zaki dinda kike ba na kike bata ta to ki sani na farko tukunna wannan magana kike fada daukan zanubi kike ko dai zama gulmani dan aibin da take da shi ne kike fada ko kuma ya zama buhutu ne ba haka bane shari kike mata da kagi to buhutun kuma ya mafi gulman matsala Allah shi kyauta sai ta ce ma ada wataqarrabu bihi ila Allah ko wa ashadda ibza wa ashadda ibtizalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi kuma tafi kowace sakin jiki ta saki dukiyarta a ayyuka da ake sadaka da su nan akwai ta'un da aka cire asali ta tasaddaqu ne ana cire shi kamar yadda yake zuwa a alqur'ani wataqarrabu ay tataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla ma ada saura in banda saurin fushi kine saura ya ba wata riwaya da ma ada sauda wato duk wannan sifofin ba wanda ya fita in banda sauda amma riwaya ce da nauri ya ce kuskure ne abin da yake ne dai shine ma ada saura duk a cikin halayenta ban san wani abu da zama minus ba in banda saurin fushi min hiddatin saboda zafin rai kanat tusriqu fiha alfai'a amma shi ma fushin da tayi sai kuma ta dawo cikin hayyacinta dama mai saurin fushi na da saurin hucewa alfai'a hatta tafi'a ila amri hatta tarji'a ila amrillah to haka ita ma ada sauratin min hiddatin kanat fiha sai dai saurin fushi da shi ma saurin fushin yakan kasance tusri'u fiha alfai'a tana saurin komawa zuwa ga halinta na kirki wannan malamai suka ce yana nuna zuwa ga in ana tarihin mutum ko ana ambatan shi babu ladi bayan an bace alkhairan shi kuma an bace wani abu da yake da shi na matsala ka a ce an soke shi ne ko mun gane kar kuma a ce za a yi tayyaban shi kawai a yi tayyaban shi har a je a zuga shi ya halaka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisi yake cewa ku daina yawan iyyakum wattamaduh fa innahu dhabahu na hana ku dinga zuga junanku wannan kamar yankawa ne sai na Umar wani ya yabi wani a gaban shi yace Allah ubangiji qatalakallahu laqad dhabahta akhaka bikalamik kai dai Allah wadaran zancanka ka yanka dan uwanka da zancanka kuma shi ake yayi wannan ai ta yaban mutum ko lecture zaka yi a ce za a yi citation ko daurin aure za a yi nagon daurin aure da yake a Jos sai an ba da labarin kowa da an sai an karanta kamar yadda yake a wajen party da dinnan sai an karanta citation din ango da na amarya din da mutane suka zauna za su yabi yan siyasa wanda suke so za su yabi kowa ai ta yaban mutane su kuma suna son haka wani ma daga kudi a yabi shi Allah da shi kyauta to sai malai ya ci gaba da cewa Aisha take cewa fasta'azanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shikenan da Zainab ta tawo ta nemi izini fa azina laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bata izini fa qalat tace ya rasulullah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al'adda ibnati abi quhafa ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kiran shi da sunan shi na karama shi da martaba shi yana daga cikin al'adu masu kyau a cikin larabawa kiran mutane da alkunya ko da sunan su mai daraja da boye sunan su gama gari larabawa suna da wannan amma muku zaka ji mace ko ta ce mijin ta dalliti ko sabiu ko shaibu ko mamman haka misali ga duk wannan ba hali ne na mutuntawa ba kuma haka su ma mazan ba daidai bane mutum da kiran su matan shi da suna aka gatsai jamila ko sabuwa ko lantana ko ladidi duk wannan ma shi ma baya cikin alkunya mai kyau ko a ce mata maman wanci ko maman wani ko hajiya ko anti ko kuma kamar don shi ya mana idan mutum ya aure ta girme shi ba zai ce mata anti ba eh inda maza ne suke ba sawa kaje ka aure ta katutuwa dole ka ce mata anti mana ko mun gani to are samu wani suna dai wanda ya fi mutunci haka sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle matanka ne suka aiko ni in zo in gaya maka kaza kaza wato sai ta yi kamar bata san da wancan labarin ba mai kun tuntuce ka ji sakonmu daga gun Fatima sai bata ce haka ba sai ta zo da sakon sabo ko mun gane dan kawai kar ma kai kamar ba ta san da wancan zancen ba ba kuma ta ce to mun aiko da sako mun ji ba kai magana ba shine muka zo da kanmu na zo da kaina ne a madadin sauran to mun duk wannan yana alamta rashin kunya yana alamta rashin sanin darajar na gaba sai ta kawai ta kawo mishi ta ce a ya rasulullah matanka sun aiko ni in zo in ce maka suna so ka dinga adalci a tsakanin hudda da kake da su ka daina sa bambanci Aisha ana ganin kana yin bambanci game da ita sai wa rafa'at wa waqa'at bi daga nan kawai ta kalli Aisha dan ko ta cigaba da ke kuma algunguma eh ba ka ce ba Allah ya tona asirin ki ai duk abin da ake a gidana wallahi muna gani kaza 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 ta cikin inda take shiga ba ta nan take fita ba fasta talat kin ga magana shine ta inda take shiga ba ta tsawai ta zance ta fadi maganganu irin wanda kishoyi suka saba fada wa junan su wa ana arqubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni ko ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga kemace duk abin da kike kishi da izinin mijinki ko magana zaki da wani ko magana zaki da wata ko fada zaki da kishiya ko yaji zaki kishi da izinin mijinki kun ga fada ne ba amma eh yaji kware kuwa zamu zo mu ji irin wannan magana akwai shi Aisha da tayi yaji sanda ake Aisha da tun iski me take mishi ka bannin tafi gidanmu shine yaji ai ko nayi fushi bana son yin auren nan yanzu na fasa ko kuma ina neman hutu bari in tafi gidanmu ba ko sai dai a zo a gaba kenan ba ai ta bugawa kuma kin yi blocking din shi ya kike zuwa yake na kuma kwana shi da bai bai kike ya ma kike zuwa eh san da sai da kike ba so sai Aisha tana ta kallon manzo Allah sai ta bata ce mishi komai ba bata maiwa da Zainabu da komai ba tana jira ta jimi zai ce shine arqubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa arqubu tarafahu ina kallon labbansa an ga me zai muni kuma idan san ga ya zai mun alama da idan sa hal ya azanu li zai bani dama falam tabrah Zainabu hatta araftu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yakrahu an antasira Zainabu bata gushe ba tana ta fadan maganganu iyakar ranta hatta har na fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba zai damu ba sai na kuda na bada amsa mana dama ta san irin mijinta ta san abin da zai yi ta gane ya ba ta dama ta magana wata kila sai dan girgiza kai ne kuma ya dai murmushi ko ya tsaki ko ya ce subhanallahi la hawla la quwwata illa billah to duk wannan abin da yayi za ta gane me yake nufi har ta gane yana nufin ita ma ta bada amsa ko mun gane wannan yana nufin kamar da malamai suka fada Imam Nawawi ya fada yace yana nufin mutum in matanka suna fada a gaban ka ba dole ne ka tanka musu ba sai su mai test sa jinin ka ya hau da wuri sai ka fita ka ba su waje kuma kai samu ne ka zauna kai shiru kai ka rabu da su mun ga labe ci musu ta tafi sa a sauke ba daga nan sai Aisha sai ta mayar shi ma yana nuni ga halin an ga miki magana baki daɗi baki ne yake nan sai ta mayar ita ma ta yi mata magana ta mai mata gori ta fada ta fada ta fada ita ma tace mene tace hatta waqa'atku la yakran tasir falamma waqa'tu biha lam anshabha bambatta ba hatta an haitu alaiha sai da na karar da magana sai da na kure ta Aisha ta fita wayo ta fita baki kuma dama wanda ya fara yi bai saba da mai mushi ba zaka tace hatta an haitu alaiha har sai da na gama da ita ga baki daya ta shiru ta rasa da ta bani amsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يتي إن هبنة أبي بكر للي كي إجنا أبو بكر معنى وزع الله يبا متتوى كي إيه بعد أنسى هنگا سنجا وكنس يا كارنا مس للي أبسن تخو داسي شودا وانا بي فاربا يقول يتي للي إجنا أبو بكر تيكي iya ka hadisin kenan sai malam sai ya kara cewa akhbarani imran ibn bakkar al-himsi قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه قالت فذكر نحوه وقالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يا قال كوني اسنادي daga malamin shi imran ibn bakkar al-himsi imran ibn bakkar ibn rashid al-himsi wani malami ne ladani ne na garin hims rasulsa shekara ta 271 yana da hadisi a cikin sunan nasai kadai daga cikin kutubus sita sauran isnadin duka rijal ne sanannu abul yamani daga shu'aib shine ibn abi hamza din shi kuma daga al-imamu muhammad ibn shahab bin zuhri daga muhammad ibn Abdurrahman ibn Hars ibn Shan kun ji isnadin na biyu kenan ko ta hanyar wane shi Aib ibn Abi Hamza shi ma yace istazanat Zainab ta zo fa istazanat fa adina laha fa dakhalat fa qalat nahwahu irin wancan hadisin khalafuhuma ma'marun Ma'mar ya saba musu biyin nan farawahu an Zuhri an Urwa an Aisha shi ta shi riwayar daga Zuhri maimakon daga wane daga Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham daga Aisha shi sai yace daga Urwa dan Zubairu to shine saba wanda yayin dan isnadin yana cikin sahih Muslim shine na hanyar daga shi Yunus ibn Yazid shi ma yace daga wannan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham daga Aisha Allah ya kara mata yadda yana cikin sahih Muslim da sunanin da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan hadisin gashi ne zai kara kawo shi da wata riwaya amma ya kamata mu karanta wasu maganganu da ya ambata anan daga ainihin wato al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nawawi amma bari mu ji riwayar kamar yadda ya fade ta da yace akhbarana Muhammad ibn Rafi' an-Naisaburi fikatun ma'murun qala haddathana Abdurrazzaq عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك وذكر كلمة معناها ينشدنك يتي دقى مالا محمد ابن رافع wani malami ne mai zuhudu kwarai yana da hadisi a cikin kutubul sitta in banda musnad in banda ibn maja rasuwar sa shekara ta 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma shi yace ma'munun fiqatun ma'munun ya yaba mushi yace daga Abdurrazzaq ibn Hammam kenan Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi Abu Bakar al-San'ani al-Imam Abdurrazzaq al-San'ani mai tafsiri da musannab wani kasurgumin malami ne cikin malaman hadisi malamin Imam al-Bukhari ne ya rasu shekara ta 211 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami wanda bai kwata ce ba san shi da kyau ba Abdurrazzaq al-San'ani wanda sai da mutane suka dinga kaura daga garuruwa suna zuwa San'a dan su je su koyi karatu a gurinsa Allah ya gafarta mishi shi kuma daga Ma'mar ibn Rashid al-San'ani shi ma Abu Urwa al-Azdi alimul Yaman kenan wanda rasuwarsa shekara ta 153 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'mar ibn Rashid asalin shi ba mutumin San'a bane ba mutumin Yaman bane mutumin Kufa ne asalin shi ita shi je kasar San'a yaje kasar Yaman karatu da yaje ya koyi karatu ya koyi ilimi sai malamin sa ya rasu malamin sa na rasuwa kawai sai suka ga wannan yaro ba za su bar shi ya koma garin su ba in ya koma garin su an yi asara aka rasa yadda za a yi sai aka zauna aka yi mitin sai suka ce kayyidu a mashi tarki mai tarkin da aka ce a bashi mata kawai yana shirin zai bar gari ya gama kadu sai aka ce to akar maka Allah dama an yi shawara wallahi akwai wata ba ta baiwa Allah ustazi ya ce mutamassika da addini ana ganin ba wani zaki da ita sai kai kawai suka bashi aure ya aura yana yin auren nan shi kenan a zai tafi ya ce ga mahaifiyar shi tana can garin su kaza zai koma ka ce to algatu mane na ka tafi da amarya ai abari da dan gama ko da dan shagalin biki a dan yan kwanaki ku dan na tsutukuna kafin ankara kawai amarya ta fara laulayi shi kenan ka shi ta ayyana ba ai tafiya da ita ba dogo tafiya irin tafiyar raƙumi a jira sai ta haihu tana haihuwa kuma shi kenan aka fara shirin suna shirin kaza a takaice dai har wajen shekara uku bai samu yaje ya ga mahaifiyar shi ba karke zuwa ya dauko mahaifiyar ya daure ta wannan garin shi kenan ya hakura an garin su ka hakura da shi da garin sai dai kuma labari bai saki kuma garin su da sunan zama ba har ake ci mishi As-Sanani Ma'mar ibn Rashid babban malami ne shi ma shi kuma yana riwaya dama kullun daga al-Imam Zuhri Zuhri kuma daga Urwa shine kamar yadda muka ji to Ma'mar kun ga shi ya saba wannan isnadin ya kawo matinin kusan irin su daya da wannan waɗannan duka mazajin Imam Muslim ne in banda Imran ibn Bakkar din can in banda Imran ibn Bakkar sannan Imam al-Bukhari ya tada wannan hadisi a cikin al-Adabul Mufrad haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sun fitar da shi Bukhari kuma yayi ta'liqin sa wannan riwaya ya allaka ta a cikin as-sahih din sa kamar yadda muka faɗa a baya Imam an-Nasa'i yakan kawo waɗannan abubuwa don ya nuna wujuhu ne na sabanin isnadi to ban so muna shiga cikin wannan technicalities din da yawa amma babu laifi abinda aka ambata dan bai yiwa tsallake su gaba daya to mu kalla ta'liqin da ya kasa gashi nan wanda suke irin wannan suka za su gani inda yasa lamba ta bakwai yake cewa akhrajahu muslim da lamba da kaza kaza sai ya ce wa fi sharhi an-Nawawi ala muslim a cikin juz'i na 8 yas'alnaka al-adl ibnati abi quhafa ma'anahu yas'alnaka taswiyata bainahunna fi mahabbati al-qalbi suna cewa lalle ka daidaita kaunar da kake mata sa zama daya da nasu a cikin zuciya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi bainahunna fil af'ali wal mabiti wa nahwi tunda dai annabi ya kasance yana daidaita tsakankanin su wajen ayyukan shi da kwana da yake a wurin su wa amma mahabbatul qalbi amma so na zuciya fa kana yuhibbu aisha akthar minhunna ya kasance yana son aisha fiye da sauran wa ajma al muslimuna ala mahabbatu ala anna mahabbata kunna la taklifa fiha malamai kuma sun hada kan cewa kaunar matanka da zaka yi babu taklifi babu dole wala yalzamuhu at-taswiyatu fiha dan haka ba dole bane akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daidaita tsakankanin su haka ma ba dole bane akan wani shi li'annahu la qudrata li ahadin 'alayha illa Allah subhanahu wa ta'ala don babu wanda yake daidaita soyayya wani a cikin zuciyarka sai Allah madaukakin sarki wa innama yu'maru bil adli fil af'ali ana umarnin maza ne da su yi adalci a cikin ayyuka wa ga duk salafu ashabuna wa ghayruhum min al ulama'i fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana hal kana yalzamuhu al qasam bainahunna fi dawani wal musawati fi dhalika kama yalzamu ghayruhu aw la yalzamu imam an-nawawi yake cewa malaman mu na shafi'i kenan da sauran malamai sai sabani akan shin dole ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba kwanan ko ba dole bane akan shi kamar yadda yake dole akan sauran wasu mutane bal yaf'alu ma sha'a min ithari wa hirmani ko kuma ya dama ya jawo wata a jiki ko ta kuma ya maida ita gefe fal muradu bil hadisi amma dai wannan hadisi abin da yake nufi tarabul musawati fi mahabbati alqalbi lal adli fil af'ali suna neman ya daidaita su ne a san zuciya a so na cikin zuciya ba wai a ayyuka ba fa innahu kana hasilan qat'a so a wajen aiki dama ya faru kulli hadha kana yutafu bihi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alaihinna hatta da'ufa dan haka ne ma san da yake ciwon shi na rashin lafiyar mutuwa ba bashi a daki dai ba haka aka dinga jalli da shi akai shi nan akai shi can a sai da su matan suka shawara suka ce muna ganin ya dace a bar shi a dakin Aisha ita kadai fasta'azunahunna fi an yumarrada fi baiti Aisha sai da ya nemi izinin su sannan suka bashi dama ya ainihin wato yi jinya a dakin Aisha wannan aka ce saboda kowace ta samu ladan jinya kuma kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wata sunna akan idan mutum ne da lafiya shikenan sauran mata babu ruwan su da shi amma kun shi lafiyar da zai zama takura ne ya kamata kowa ya ta ji dadin shi ya zama ta sha wahalar shi ko ba za a ba ma o ƴaƴan shi ko wanda a ɗakin tefa da rashin lafiya ko wanda ake ganin da idan ma ita naske ko ta yi irin jeci din nan a kowa ta dana wahalar jinya kamar ta ji dadin rayuwa da shi san da yake lafiya in ma asibiti yake a dinga zuwa kowa tana kwana a wurin shi kowa ta wanke mishi kayan aman rashin lafiya ta taya nurse yi mishi allura in gyambo ne da ta za a wanke shi duk za a samu lada sannan kuma a manzo Allah sai sama kai ba wata sunna wadda ta zama abin rikici dan wata sai a rikici ta ma akan haka sai ba ruwanta mijinta ne ko a ba ruwa ne a sa a kawo mata kayanta ba ruwanta azan mata sai a hankali wallahi to sai yake cewa me ne na'am sai yake a wannan isnadi na Ma'mar ibn Rashid daga Zuhri yace inna nisa'aka qulna laha ijtama'a azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam farsalna fatimata ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qulna laha suka ce mata inna kice mishi inna nisa'aka wa zakara kalimatan ma'anaha ya mutu ta kalma take nufin yanshudnaka suna magana da babban murya al adla suna neman kai adalci tibnati abi quhafa game da yan gidan abu quhafa qalat tibnati abi quhafa qalat fa dakhalat alayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma aisha fi mirtaha ta shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da aisha a cikin mayafinta fa qalat lahu tace inna nisa'aka arsalnani wa hunna yanshudnaka al adla tibnati abi quhafa tana da irin wannan magana fa qala laha nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mata atuhibbinani fatima kina so na kuwa fa qalat na'am tace kwarai kuwa qala sai yace fa ahibbiha take kauna ta Aisha wannan su'al dai mata su'al ne takariri ya san tana son shi amma yana so ya ƙara tabbatar mata ne da cewa zai gina wannan magana a bisa kaunar take mishi farajatu ilayhinna fatima tace sai na koma wajen su fa akhbartuhunna bima qala na faɗa musu abinda annabi yace laha nace musu kun ji abin da yace mata fa qulna innaki lam tasna'i shay'an ba abin da kike mana farji ilaihi ki koma ki kara ga mishi fa qalat wallahi la arju ilaihi fiha abada tace na rantsi da Allah har abada ba zan kara mishi wannan magana ba wa kanat ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan dama ya ce ta isa ya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ce ta gaske wato wata fahimci rayuwar shi take san shi ba ta san bacin ran shi fa arsalna zainaba bint jashi saka ta take zainabu kai ke da baki ka shi kije qalat aisha wa hiya allati kanat tusamini min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna azwajaka arsalani zainabu tace matan ka san aiko ni wa hunna yanshudnaka al-adla suna cewa lallai da babban murya suke kira zuwa gare ka ai musu adalci fitnati abi quhafa thumma aqbalat alayya sannan ta jiyo ta kalle ni fashatamatni ta babbace ni ta zazzage ni ta ci mini mutunci hatta zanantu annahu la yakrahu an antasira minha har na fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kiyamaci in rama abin da ta gaya mini ba a okay fajaltu arqubun nabi sallallahu alaihi wasallam ko sai na dinga kallon sa wa anzur tarafahu ina kallon idan sa hal ya azanu li fi an antasira minha qalat fashatamatni hatta zanantu annahu sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasira minha ta zazzage ni har sai da naga cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kiyamaci in rama abinda ta muni ba fastaqbaltuha ni ma sai na fuskante ta falam albas kafin ka ce kas an aqhamtuha na sa ta tayi shuru an afhamtuha na shirin tadda ita fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata innaha ibnatu abi bakr lalle wannan ɗiya Abu Bakar ce ta isa ya a gidan Abu Bakar wato ya ce mai zuciya da ta san ciwon kanta wannan ya nuni zuwa ga komar da abu zuwa ga dangin mutum idan an ga wani abu a ce dama gidansa za su aika abin na alheri ne ko ba na alheri ba ko mun gani yawwa sai ce wa abdala qalat aisha take cewa walam aram ra'atan akthara khairan ban san mata ta kai alkhairin wannan mata ba wala akthara sadaqatan ban san ta kai ta sadaqa ba wa awsala li rahimin ban san ta kai ta sada zumunci ba wa abdala li nafsiha fi kulli shay'in wanda take kuma sanya kanta a cikin duk wani abu ta taqayyu ta qarrabu bihi ila Allah duk abin da yake harkan neman lahira zaki ga ta sa kanta tana yi kanci kan karfi ila Allah azza wa jalla min zainaba ma ada saura min haddi ko hiddi da ana karantawa min hiddin kana fiha sai dai kuma zafin fushi da saurin fushi tushi ku fi hal fai'a kafin ka je ka dawo ta bar wannan fushin qala abu abdurrahman al-imam an-nasa'i shine abu abdurrahman yace hadha khata'un wannan isnadin kuskure shine isnadin zuhuri da urwa daga abinan ma'amar daga zuhuri daga urwa amma yanda yasa da yake mai kiran shine zuhuri daga wane daga muhammad dan abdurrahman dan al-harith bin sham shine riwaya wadancan guda uku salih ibn kaisan shu'aib ibn abi hamza da yunus ibn yazid yace wannan kuskure ne wasawabul ladhi qablahu abinda yake daidai shine abinda yake gabanin wannan shine abinda yake daidai ina fata muna bi sai ya kara cewa kuma na'am sai ya sake yace اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن مره عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يسكي كو اسنادي دغ اسماعيل بن مسعود الجهدري wanda shi ma nasayi kadai kadai da rawa daga gare shi malamin nasayi ne shi kadai wannan isnadin shi ma rijaluhu dukkanin su rijalul shaykhaini ne rijalul shaykhaini dukkan sun banda shi wannan malamin nashi isma'il ibnu mas'ud al-jahdani duka sauran suna da hadisi a cikin bukhari da muslim sannan baya ga shi nasayi al-imamu abubakar ibnu abi shayba ya fitar da hadisi a cikin al-musannaf din sa haka al-imamu ahmad ibnu hanbal a cikin musnadin sa haka ibnu hibban a cikin sahihin sa haka kuma muhis sunna al-baghwi a cikin sharhus sunna da sun fitar da wannan riwaya sannan kuma baya ga su za mu zo mu ji karin bayani akai yace daga bishr ibn al-mufaddal kenan shi kuma yake cewa shi kuma bishr yake cewa daga shu'uba daga amr dan murra al-muradi daga baban shi murra dan sharahil kenan wanda ake mishi lakabi da tayyib shi kuma daga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari wannan mai dadin muryar nan daga cikin sahabbai wanda Annabi yake cewa an bashi murya irin muryar Dawud, wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karatun shi, ya tsaya ya saurara, sannan da safe ya ce mishi ai na ji karatunka kuma na ji mala'iku ma sun zo suna saurare. Wani mutum ne mai falala kwarai da gaske, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Kamar yadda na ambata, wannan hadisin yana na cikin Bukhari da Muslim, al-Imam al-Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi, mun ambaci Ahmad da Ibn Hibbana, akwai Imam al-Tabarani ya ruwaito shi, haka Abu Nu'aym al-Isfahani a cikin Hilyatul Awliya, duka sun ruwaito hadisi ne sararre sananne. Shi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance yake cewa faddu Aisha 'ala an-nisa ka fadli as-saridi 'ala sa'ir at-ta'am. Falalar Aisha akan sauran mata, ba wai matan gidan shi kadai bana, an-nisa anan bil ma'ana al-a'am, ko kaman falalar as-sarid ala sa'ir at-ta'am. To ya kamata mu fahimci tukunna menene as-sarid, sai za mu gane kuma ya aka ya dara wa sauran abinci. Menene as-sarid? As-sarid shine fatan nama, ala sa Hausar tawa ta fito. Larabawa suna yin abinci iri daban-daban, an san nama muhimmin abinci ne a wurin su. Sukan yi balangu ko kilishi ko gashashe ko soyayye da duka sauransu. To amma ko wanda ake yi, wanda nake ga ana fatan doya, haka ake fatan nama. Najin da zamu nama mutuwa cin irin shi ba farke su kawai da kika sani bane, ha? Ya kamata a dinga yin wannan abincin ko? To abinci ne na alfarma. Na farko tukunna, al'ummar da ke rayuwa a wannan zamanin yana daga cikin abinci muhimmi a gunsu, wato wanda kowa yake so. To ita ma yake haka take son kowa kenan. Na tuna muna yara, ba abincin da muke so kamar shinkafa, an da yara haka suke. Shinkafa ce kawai abincin da yara suke so, ni ban san inda yara suke so ba. Indomi ko? Wala yake indomi ne shi ne abincin da yara suke so. To sannan kuma abinci ne wanda yake yana da wato lafiyayyen abinci ne, duk in ka ci shi zai kosar da kai nan take, sannan kuma zai maka amfani a jiki, zai sanya maka annashuwa, wannan jin daɗin da kake cewa ka ci abinci mai kyau, akwai wani satisfaction da kake jin ka ci abinci mai kyau ko? To za ka ji shi. Sannan kuma abinci ne da duk in kai bako ko ka kira mutane walima, in ka ba su shi ba za su raina ka ba. Sannan abinci za a ci shi a matsayin breakfast, za a ci shi a matsayin lunch, za a ci shi a matsayin dinner. Wato Aisha wata mace ce wadda ko da yaushe aka buƙaci wani abu a gunta za a samu, ko mace ce da duk inda ka je zaka nuna ta ka ce wannan mata ta ce, manzo Allah ya nuna ta ko ina ko, kamar yadda a ko ina za a yi bada wannan abincin, a gida, a walima, a wurin tarurruka, a wajen buɗe baki, a wurin sahur, a wurin cin abincin rana, a taron bikin aure, kowa ya ba a bashi. Yanzu duk bakon da kika yi a ce misali, yanzu kawai yanzu ya zauna a kawo katon kula na abinci, ya tsammanin shinkafa ne, yana buɗe ya ga babu komai a ciki, ko sai naman shi ne asalin abincin. Wato zai ma nama cin tuwo ba cin miya ba, ana sa kun gane bambanci. Akwai nama da ake ci a miya, shine kwaya ɗaya biyu da zaka sa rabi ya makale rabi ya wuce, da kuma nama wanda zaka ci shine abincin kawai, wannan sai a maka suke yin wannan da irin ka je gidajen attajirai. Amma mu talakawa da wata rama baka wake samun nama ma ba, sai wanda Allah ya huwa ce mawa ba. To shine asari, na san mutane da ma suna fassara asari da suna tuwo, ba tuwo bane gaskiya, ba tuwo bane. In ka je ka karanta literature na Larabci za ka ga as-sarid abinda yake nufi kawai da zaka fassara shi da Hausa shine fatan nama. Gashi Nawawi yayi sharhi da yake cewa qala al-ulama ma'anahu anna as-sarida min kulli ta'ami afdalu min al-marq, wato shi as-sarid ya fi daɗi, ya fi falala fiye da al-marq, shine farfesu, wato shi ma ya so ya kama da fatan nama, amma shi naman bai wadata ba, rabi romo ne rabi nama, ba shi ne farfesu ba. To shi kuma wacce zai zama duka naman ne, amma burga shi haka, an yanda ake burga fate ya zama hatta ruwan ruwan nama ne, duk bakin ku ya tara ne ko? To fasaridul lahmi afdalu min marqihi bila faridin, fatan nama ya fi wato roman nama daɗi wanda ba fatan nama ba. Saridu ma la lahma fihi afdalu min maraki, haka nan in fatan ma na wani abu ne wanda shi ma ba kama a ce kuma wannan abinci daban, shi ma saridu ɗinsa wato irin wannan, to shi ma yafi wanda ba shi ba. Yace wal muradu bil afdaliyati naf bi afdaliyati bil afdaliyati naf'uhu, ana nufin wajen amfanin sa a jiki, والشبأ منه دقوشي وسهولة مساقه da dadin ci dadin taunawa saboda ya nuna lugub ko mun gane wal iltizaz bihi da jin dadin cin wata yassuru tanawulihi da kuma saukin ci wata makunul insani min akhdhi kifayatihi minhu bi sur'ati da kuma nan da nan zaka cika tashi wa ghayr zalika da wasu abubuwa da wanda ba wannan ba fa huwa afdalu min al mar'i kullihi wa min sa'iril at'ima ya fi sauran abinci gaba daya falala yace fadlu aisha ala nisa'i za'id falal aisha ta karu akan mata ka ziyarati fadli asaridi ala ghairi min al-atima kamar yadda falal sarid din nan tafi sauran falala wasu sun kara da cewa kuma ta wajen tsada saboda wannan abincin da aisha an kashe kudi da sauran abinci to haka aisha ta fi kowace mace tsada kenan ko eh walaysa fi hadha tasrihu bitafdiliha ala maryama wa asiya anan kuma ba fa a ce tafin Maryamu da Asiya ba lahi kimali annal murada tafdiluha ala nisa'i hadhihi al-umma to bayyana iya ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana fifita ta ne akan matan wannan al'umma din banda matan wasu al'ummomi kuma haka din yake domin a wata wasu riwayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairu nisa'iha Maryamu wa khairu nisa'iha Khadija mafi alherin matanta matan al'ummata Maryamu ta fa alheri a duk matan bani Isra'ila haka Asiya mata annabi Fir'auna ta fa alheri akan duk matan zamaninta da haka Allah ya buga misalai da su wadda wallahu masalan alladhina amanu ra'ata Fir'auna ko idh kana labdi laka in baytan fil janna da kuma wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wadannan guda biyu Allah ya buga misalai da su a wajen karama da iffa da kanewa me yasa suka samu wannan karama saboda sun rayu a lokacin da hakan yana da wahala domin ka rayu a inda ba za ka samu halin yin barna ba dan ka zama nagari to ba kai wani abun kirki ba yes dama shine default amma ka rayu inda ake barna ka iya kare kanka ma'ana yanzu wanda aka bashi ajiya kuɗi bai ci ba ya balala ke dan dama ba bashi ajiya ba balla dana san ko zai ci ko ba zai ci ba kuma haka ba to su sun rayu kin ga wannan tarayya a gidan Fir'auna gidan da ake kafirci ba tai ba wato kuma tarayya tsakanin banu Isra'ila a lokacin suna zamanin barnan su ita ba tai ba shi za Allah ya bi su da wannan to ita kuma Khadija ita ma ta rayu a irin wannan yanayi da aka tafi Aisha falala al-Imam Zahabi ya kawo wannan magana cewa an ja in ja akan da Aisha da Khadija wace ta falala karshe ce kai ni dai na gamsu Khadija ta falala kuma wannan shine gaskiya domin ba ku lokaci yadda da ta je garin wannan zafin kishin da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai kana ta labarin wata tsohuwa wadda shamba ta riga ta tsufa bakinta yayi ja lebbe ne abin nan ne da shi ne ko babu hakuri Allah ya canza maka tafita sai da manzo Allah ya wata ɗaya yana mai mata da magana akan wannan ce Allah bai canza mini da wata fa Khadija ba Allah ya azan da yaya daga gare ta kuma kun kasa bani yaya kullun da safa ya kofa ɗakin ta ya ga mata wannan karatun tace daga nan tayi da dama dama ta sani bata taba yin haka kin ga wannan mata ashe Khadija na gaba da ita Khadija tana gaba da ita to daga Khadija in yaso sai a ce sai ita ko kuma a ce a iya matan da ta rayu da su tunda bata rayu tare da Khadija ba duk kishin take da Khadija ba taba zama karkashin igiya a auren tare ba sai da Khadija ta rasu sannan aka yi magana a auren ta irin abin da ake cewa kishi da matacce ko kishi da matacce ko makamantan haka to ina ganin bari mu saurara anan alhamdulillah mun dan yi da dan yawa yau kuma mun dan ambaci fa'idojin a cikin karatun ina so ne wani taliki ya shiga cikin bayanin shine mu gane manufar da muke karanta wannan littafin shine jama'a muna rayuwa a wani zamani wanda rigingimu sun yawa sosai a cikin fahimtar juna tsakanin ma'aurata a matsayin mu na dalibai da wanda muke hulɗa da ƴan uwanmu dalibai ko wasu wanda suke ganin mu masu karantawa ne ko suke kiran mu da suna malamai suna yin mana tambayoyi kullin rigima an yi rigima kaza an yi rigima kaza ko mutane sa ta neman solutions akan irin wannan rigingimin an rasa shine muka ga gudunmu da mu za mu iya bayarwa shine mu nemo solutions daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gida mafi albarka shine gida mafi alkhairi kuma shine duka abin da ke cikin shari'a ne ta yi waɗannan abubuwa idan muka karance su muka dabbaka su zuwa zuwa nan gaba kadan mu samu saukin wadansu rigingimin mu fahimci kuma wasu abubuwan ma ashe bai kamata sai an yi rigima a kansu ba wanda kuma sai an yi rigima ga yanda ake warware su wannan yana daga cikin asalin manufar mu gaba da karatun nan saka komai da muke karantawa fatan mu shine zai mana amfani a aikace kuma zaki bada fatawa da shi ko ta ne zai faru akan wata kawaki ko kuma zai faru akan ki kuma ta faruwa akan irin ki ko wataki zaki ga yadda ya kamata a samu solution game da wannan ainihin irin da gingimu da sauransu farko dai mu san cewa tukuna dama rigingimin dabi'a ce domin inda wani gida zai tsiraitu daga gare su to da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi karfin ayi su amma aka yi ko shine wannan takun saka da muna na fahimta ko muna na zato ko ta nan cewa wance ba a kyauta mata ba ko ta nan cewa mu ba a mana adalci ba ashe yana iya tasowa har a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daya kenan na biyu kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka mishi wannan abin bai jawo shin su ba bai musu tsinuwa ba ko yace shikenan ai ba sa kaunar shi irin yanda in shi a yanzu ke wannan fahimta wannan gurguwar fahimta ce ta su ta masu gurgun tunani shi Allah bai fahimci haka ba inda laifi suka yi da Allah ya mai musu da martani Allah baya kyalewa amma zan shi wani abu ya kyale yana cewa abinda suka yi dabi'a ce da haka ke ma in kina yin naki yi dabi'a ne amma dai karki bari dabi'a ta zaki zuwa ga yin wani abu wanda yake an san barna ne gashi har an ji cewa an yi zagi ba wai zagi ne ka ci gidanku kin ci gidanku ba zagi ne irin abinda aka saba na goyi ko habaici ko gugar zana irin wannan maganganun ne take nufi da zagi ko mun gani gugar zana ai dai mu gani eh ai dai kaza kaza ai wallahi ma ba a timu komai ba ai mu ma kina ganin babanki wai abokin shi ne ma babanin mu abokan shi ne eh ka kin gani babanki ya ga babana mu sun tare misali irin wannan abu ba ko mun gani irin wannan gorace goracen ne eh haka irin waɗannan maganganun to su take ne wai zagi ka ci dinka ba irin wannan bane wannan an hana wannan baya cikin mutunci da karama baya cikin sannan abu na gaba shine baya ga cewa dabi'a ce kuma ga yadda ake mu'amalantar ta sannan ko mu san cewa mu a matsayin mu na musulmi ba zai mu samu wato alkhairi ko mu iya gyara matsalolin mu away from makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kauda kai daga gareta kullun nakan fada cikin raha in ce wace ka ga wato da take zaman aure ba zawara ce kuma ta zama ita ce wai expert tana ba mata shawara yanzu akan waya za su zauna lafiya inda ta bi shawara ita ne saba ta zauna ba tabo ta zama ta mai da kanta expert da kuma mata hankalin su ya koma kan wani shiriri ta da wani abin nan gara ba wanda za su ji magana wata ba zawara wasu ma yanzu magana sa alnu suke ji abinda sa alnu suka nuna musu a cikin film ko a littafin Hausa to shine solution wasu kuma su tafi zuwa ga har zuwa gun boka in ga ta rasa imaninta wata ta dinga wannan shaye-shaye maganin matan da ita kamu da wani kansa rana a tsaka duk wannan ba shi da maslaha a cikin sa to mu ba abinda yake dabi'a a dabi'ar sa mu za mu amalanci abubuwan mu'amalance su a bisa gurgurdan yadda sunna ta karantar da kuma abinda aka san yayi kama da mutunci yayi kama da al'ada ta gari ku duba da yadda ku ga magana ta fada ta yabo ga abokiyar hawayyarta wannan sai mutumin da yake da gaskiya a zuciyarsa sanan zai faɗan wannan ya bari shedan ya kasa ziga shi ya iya faɗan wannan gaskiya a cikin bada labarin faɗan ba ma'ana kun yi rigima da kishi kiki kira kawaki zaki faɗa mata labarin faɗan ko kin je gidanku zaki faɗa ko kin je gidan mutum zaki faɗa amma kuma ki dige da bada labarin alherin kishi wa zai wannan sai wanda Allah ya ce maka kubar mu tsara ana insha Allah sai Allah yake mudarsi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh